sautin Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci na yau Juma'a 29 ga watan Mayu shekara ta 2020. Inda agogon ma'anan gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Arandane tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin namu. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara da kanin labarai.
To Malam Yusuf, akwai sama da mutum miliyan 5,800 dauke da cutar COVID-19 a fadin duniya, kana wasu sama da 360 sun mutu da cutar. Magajin garin birnin Minneapolis ya faɗa da safiyar yau Juma'a cewa birnin na cike da bakin ciki da fushi, amma sace-sace da kone-kone da masu zanga-zangan kisar ba Amurkin Afirka da 'yan sanda suka kashe shi ba abu ne da za a lamunta ba. Kana kotun ƙasa da ƙasa ta laifukan yaki ta ɗage haramcin tafiye-tafiye da ta ɗora akan tsohon shugaban AFRICOM Laurent Gbagbo.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto akan sabuwar buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ƙara karɓo bashi daga ƙasashen ƙetare. Haka kuma gwamnatin ta ɗau alwashin kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar baki ɗaya. Bayan duk waɗannan muna tafi da shirinmu na duniyar Amurka, wanda Mahmud Lalo zai shigo don ya gabatar mana. Amma dukkanin nan, bari mu fara jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Akwai sama da mutum miliyan 5,800 dauke da cutar COVID-19 a fadin duniya, kana wasu sama da 360 sun mutu da cutar. Wasu kasashe sun sassauta dokokin hana zirga-zirga da suka kafa domin daƙile cutar COVID-19 yayin da cutar take ƙara haurawa a wasu wurare. Amurka dai na ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari. Sama da mutum miliyan 1,800 ne aka tabbatar suna dauke da cutar. Kana kasar Brazil na biye da ita da mutum sama da 380 dauke da cutar. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kashedi cewa annobar ka iya haddasa mummunar barna da tsananin wahala a fadin duniya, har da tsananin yunwa da gagarumin rashin aiki idan gwamnatoci ba su fara daukar matakan kariya a yanzu ba. Manyan kasashen duniya sun sanar da matakansu na taimako don suna iyawa, inji Guterres yana faɗa wa wani taron koli da shugabannin kasashen duniya 50 suka halarta. Ya ce amma ba mu ga wani taimako ga kasashe masu tasowa ba domin ba su babban taimako da suke da bukata. Firaministan kasar Fiji mai tsibirai a kudancin Pacific, Mark Bainimarama, ya ba da shawarar cewa za a iya tattaunawa akan abin da kasashe masu tasowa ke bukata domin farfadowa bayan coronavirus. Magajin garin birnin Minneapolis ya faɗa da safiyar yau Juma'a cewa birnin na cike da bakin ciki da fushi, amma sace-sace da kode-kode a zanga-zangar kisar ba Amurkin Afirka yayin da 'yan sanda suka kama shi ba abu ne da za a lamunta ba. Jacob Frey ya ce batun lalata kadarori wani abu ne mai muhimmanci gare mu. Ya ce ya yanke shawarar daukar mataki akan tashar 'yan sanda da aka kona da yammacin jiya Alhamis ne, bayan da ya samu labarin masu zanga-zanga suna kokarin shiga harabar. An kwashe jama'an 'yan sanda daga tashar da yammacin jiya a lokacin da masu zanga-zanga suka cinna ma wurin wuta. Frey ya ce lallai ne gini bai kai rayuwar dan adam muhimmanci ba, amma dai za mu ci gaba da aikin da ya rataya a wuyanmu. Masu zanga-zanga sun bayyana rashin amincewarsu ne ga kisar George Floyd da wani dan sanda ya taushe wuyarsa a daren ranar Litinin yayin da suka kama shi lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa. Kotun ƙasa da ƙasa ta laifukan yaƙi ta ɗage haramcin tafiye-tafiye akan tsohon shugaban AFRICOM Laurent Gbagbo a karon farko a jiya Alhamis, tun lokacin da kotun ta wanke shi a bara daga zargin haddasa tashin hankali bayan zaɓen da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 3,000. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ce kotun ya baiwa Gbagbo daman barin ƙasar Belgium da aka amince ta rike shi bayan kama shi ta kuma sake gabatar da shi a gaban kotu biyo bayan sake ɗaukaka ƙara a kansa bayan hukuncin da ya ce ba shi da laifi. Gbagbo da shi ne shugaban ƙasar farko da kotun ta Hague ta yi masa shari'a. An wanke mataimakinsa Charles Blair Good daga laifukan cutar da ɗan adam a farkon shekarar 2019, shekaru 8 bayan an kama shi. Akwai tababa akan ko Gbagbo zai iya komawa kasar AFRICOM, wacce ke shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a cikin watan Oktoba. mai magana da yawun kotun ya ce duk inda Bagbo yake so ya je to dole ne kasar ta karbe shi ta bashi wurin zama. Bagbo dai da mataimakin sa sun ki amincewa da aikata ba daidai ba game da tashin hankali da ya biyo bayan zaben Africos a shekarar 2010.
Yanzu kuma bar mu je ga rahoton na farko. A cikin ƴan watannin nan sau biyu kenan shugaba Muhammadu Buhari ke mika bukatar sa ga majalisar ƙasa dan ta bashi izini ya ciyo bashin zunzurutun kudade daga kasashen ketare, inda yace za a amfani da kudaden ne wajen cike gibin kasafin kudin bana wanda annobar coronavirus ta haddasa. Majalisar ta kwashe sa'o'i tana bitar kasafin kudin wanda har sai da ya kai ta taya kasafin kudin karatu na biyu. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta mana nazarin gyare-gyaren kasafin kudin wanda ta aika mana wannan rahoton.
Wasiƙar da ke ɗauke da wannan bukata ta zo ne a daidai lokacin da majalisar ke bitar kundin gyararren kasafin kudin shekara 2020 wanda aka rage shi a sakamakon karyewar kudin gangan danyen man fetur a kasuwar duniya. Kazalika an rage kiyasin farashin danyen mai daga dalar Amurka 57 zuwa dalar Amurka 25. Wani abu da Sanata Ibrahim Dan Baba yace akwai abin dubawa.
Abin dubawa shine shin an ce muna kudaden da za su shigo wanda za a amfani da su wajen budget din nan, an ce muna trillion biyan ne da digo biyat da shidda, wato 5.56 trillion shine aggregate revenue projected wanda zai shigo cikin aljihun gwamnati. To sannan ga wanga budget, to in kidiba za a samu bambancin kusan 4.9 trillion, wato trillion biyar kenan,
kusan trillion biyar. To kusan trillion biyar aka ce to wannan za a yi shi da bashi na cikin gida da na waje. Yanzu muna wata na shida, to ya ne waɗanne irin matakai za ka ɗauka da za ka iya hada wannan basu suka ka samu waɗannan kuɗin kafin December, tunda budget ɗin ga December zai kare 31st. To shine damuwa wadda ta dame ni.
Kasafin kuɗin da Buhari ya tura majalisar ya rabu daga naira trillion 10.5 zuwa trillion 10.2, kuma an rage adadin gangar man da za a rika hakowa a rana daga miliyan 2.7 zuwa miliyan 1.7. Bugu da ƙari, an ƙara farashin dalar Amurka daga naira 305 wanda aka gina kasafin kuɗin a kai zuwa naira 360. Ganin cewa shekarar ta kai tsakiya, sanatan bai sanata Adamu Bulkacuwa ko za a iya ci gaba da amfani da wannan gyararren kasafin kuɗin kafin shekarar ta ƙare, da amsar da ya bayar.
Ai wannan gyaran insha Allah cikin gaggawa dole za mu yi shi, shi yasa ke ga tun shekarun jiya aka ba mu wannan kundin, aka rarraba mana muke ta dubawa. Yau mun zo ne kawai mun dora akan abin da muka karanta a ciki, muka ga abin da suka yi. To yanzu mun fara tattaunawa akai, kuma kowane kwamiti zai yi aikin sa insha Allah. Daga nan ba zai wuce sati ɗaya ba, in Allah so za mu gama abin da ya rage na shekarar, shi za mu gyara, kuma akan shi za a yi aiki. In muka gama muka kai wa shugaban ƙasa, zai shi kuma zai sa hannu, shikenan sai a ci gaba da aiwatarwa.
Ba da dadewa ba, a baya-bayan nan majalisar ta amincewa shugaba Buhari ya karbo wasu basukan kuɗi naira biliyan 850. Majalisar ta yi wa gyararren kasafin kuɗin karatu na biyu wanda yake nufin kwamitoci za su fara aiki akan daidaiton kasafin kafin a ƙara mai da shi ga shugaban ƙasa ya sa hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sauraro kada dai ku manta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata, ko kuma kama mu kai tsaye da bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Hukumomi a Afghanistan sun faɗa a yau Juma'a cewa kungiyar Taliban ta kashe akalla jami'an tsaron iyaka 14 kana ta jikata wasu a gabashin lardin Paktia. Ma'aikacin tsaron Afghanistan ta ce kungiyar 'yan ta'adda ta kai mummunan hari a gundumar dandifatan da yammacin jiya Alhamis wanda ke ɗauke da iyakar Afghanistan da Pakistan, amma dakarun Afghanistan sun maida martani kana suka fatattaki kungiyar Taliban. Kungiyar ta'addancin ta ɗauki alhakin farmakin da ta kira harin kariya akan jami'an tsaron iyakoki guda biyu da ta ce abokan gaba suka kafa ta a yankin Taliban. Sanarwar da Taliban ta fitar akan harin ta tabbatar da an kashe mayakanta guda biyu a harin cikin dare. Kana ta ce ta kama wani jami'an tsaron Afghanistan tun da farkon wannan mako Taliban ta kashe akalla jami'an tsaron Afghanistan 14 a arewacin lardin Parwan da kuma yammacin lardin Farah. A ƙarshe hukumomi a Kamaru sun fara binciken musabbabin wutar da ta tashi a babban gidan yari da ke Duwala mai tashar jirgin ruwa wacce ta yi sanadiyar kwantar da wasu 'yan firisin guda uku a asibiti da mummunan raunukan kunar wuta. Wani jami'in kashe gobara ya ce wasu ma'aikatan kwana-kwana su biyu sun ji rauni a jiya Alhamis yayin da suke kokarin kashe wutar da ta tashi a gidan yari New Bells a birnin hada-hadan kasar. Ma'aikatan kwana-kwana sun yi kokarin hana wutar yaduwa zuwa wasu gine-gine a unguwar mai yawan jama'a da ke kusa da gidan yarin. Sai dai ba a gano musabbabin tashin gobarin ba ko kuma wutar na da alaka da yawan cunkoson jama'a a gidan prison. Kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama ciki har da Amnesty International sun ce cunkoson jama'a da rashin tsafta da kuma rikici su ne manyan kalubalolin da suke addaban gidajen yarin Kamaru.
Labaran duniya ke dan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bai ga labaran duniya bar mu je ga taskar rahotanni. Daga batun bashi sai na tsaro inda shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana irin matakan da suke shirin dauka dan yaki da ta'addanci musamman wajen amfani da karfin soji a jihar Sokoto. Bayan wani hari da aka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a karamar hukumar Sabon Birni. Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani.
Fadar shugaban Najeriya ta ce ta kadu matuka da abin da ta kira kisan kare dangi da wasu 'yan ta'adda suka yi a jihar Sokoto. Tuni dai gwamnatin Najeriya ta ce ta ma fara daukar matakai kamar yadda kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya shaida min.
Akwai wani gagarumin shiri da hukumar tsaro ta Najeriya ta kaddamar, ana fatan zai zama kamar shara za a yi jihohin nan na arewa maso yamma. Abun an fara ana ta kawo kayan aiki, ana kawo ma'aikata wato soja da mun tsaro. Abin da ke nunawa za a ji tasirin abin wato kamar nan da sati biyu masu zuwa nan gaba, sannan ake tsari abin zai kankamu. Kuma gwamnati ba za ta bar mutane a cikin wannan mummunan hali da suka samu kansu ba.
Su mutanen Sokoto a halin da suke sauraron ka, menene takamaiman sabon shugaban Muhammadu Buhari ga su Sokotawa?
Ana ba da hakuri, ana yin jaje ga wanda duk ya rasa wani na Allah kansu, wanda zuci kuma Allah ba shi kansu. Jama'a su kwanda su sanin cewa gwamnati ana nan ana shiri, kuma gagarumin shirin da aka dauko na yaki da wa'annan ta'addan yana tafe, kuma za a yi maganin sa.
To kuma sana na da ƙwarin gwiwa bisa wannan umarni na fadar shugaban kasa? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Abin da ya kamata a yi kenan tinkini, wannan abin muna fata zai wuce magana ne kawai, zai wuce kuduri ne a duniya da za a fito a yi shi kan a murkushe wannan abin tun bai wuce haka ba. Abu ya fara Zamfara ya yi Katsina, fara Sokoto din yanzu yana dawowa Sokoto haka. Gaskiya bi abin da ke faruwa wajen su Sabon Birni local government, su Tangaza local government baya mana daɗi. Ya tada hankalin kowa, alama ce cewa abubuwan nan ba gyaruwa suke ba da baki su.
Masu sharhi kan sha'anin tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu takamaiman na ganin akwai hanyoyin da ya kamata a tunkari wannan matsala ta jihar Sokoto.
To muhimmin abu dai shine a yi wannan abun gaba daya. Jihohin da matsalar ɗan bindiga ya shafa a arewa suna da yawa, kuma dajin nan ya gitta wayannan jihohin. To kamata ya ce dukka an yi gaba daya a dukka wayannan jihohi, an dau matakai, an dakile hanyar da wayannan mahara suke bi suke sulalewa daga jiha ɗaya zuwa wata jiha, haka ma daga arewa zuwa kudu, don akwai raɗe-raɗin cewa yanzu haka na faruwa. Sannan tsakankanin ita kanta Najeriya da wayansu kasashe ya kamata a haɗa kai a matsayinta na uwa Najeriya ta jagoranci kungiyar ECOWAS da kasashen Niger da hadda ma Cameroon da yake ba cikin ECOWAS take ba, a samu haɗin kai yadda za a dakile hanyoyin da wayannan mahara suke bi, a yi musu gaba ɗaya. Hanyar da bindiga ke shigowa yadda suke samun makamai ya kamata a dakile shi, a ƙarfafa tsaro a iyakanmu, a kuma taimaka ma kasashen da suke kewaye da mu su ma su ƙarfafa hanyoyin da za su bi su hana wayannan makamai shigowa kasashen su, kuma har su gangaro nan zuwa ƙasa Najeriya.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan umarni na shugaba Muhammadu Buhari zai yi wurin dawo da kwanciyar hankali da zaman lafiya a jihar ta Sokoto. Hassan Maina Kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Duka cikin batun na tsaro, shugaban wata karamar hukuma a jihar Delta dake yankin kudancin Najeriya mai arzikin mai ya umurci makiyaya dake karamar hukumar da su tarkata inasu su bar karamar hukumar cikin mako guda wanda masana ke ganin hakan ya saba wa dokokin jamhuriyar Najeriya. Wakilinmu Alfonso Okoro Igwe ya nazarci shirin.
Chairman na karamar hukumar Oshibili North a jihar Delta, Mr. Louis Ndugwe, ya ce har yanzu yana kan bakansa akan batun wa'adin mako guda da ya baiwa Fulani makiyaya su tashi daga dazukan karamar hukumar ko kuma dauki kwakwaran matakai akan su ciki har da rusa mazaunan su. Mr. Ndugwe ya shedawa manema labarai cewa yawan garkuwa da mutane da yawan kashe-kashe da raunata mutane da kuma wasu ayyukan asha da suka addabi al'ummar sa a kwana-kwanan nan ne suka janyo wannan matakin, inda ya ƙara da cewa ya bada umarnin ne tare da amincewar hukuma da sarakunan gargajiya da duk masu ruwa da tsaki a karamar hukumar. Tantu kake nan ya ci gaba da cewa idan har kana so ka zauna a Oshibili North, ina ne fi ka zo ka sayi gida ko ka kama haya ka zauna da mu. To ko me rundunar yan sandan jihar Delta ta bakin kwamishinanta Malam Hafiz Muhammad Inuwa ke cewa game da wannan batun?
To na farko dai mu ba mu da masaniya tunda bai tuno ya gaya mana ba, kuma ka san mu hukumar yan sanda hukuma ce da ake yi ta a bisa ka'idar doka, kuma mu aikin mu shine tabbatar da doka da oda. So duk abin da yake ba bisa ka'ida ba, ka san ba yadda za a yi mu hukuma mu da shi, kuma duk abin da ya bamban da kundin tsarin mulkin Najeriya ba za mu yarda da shi ba.
Malam Muktar Usman shine sakataren kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah Cattle Breeders Association Region Jihar Delta, kuma ya shedawa muryar Amurka cewa
da ya faɗi wannan magana abin ya ba mu mamaki, ba mu kuma san inda Najeriya ta sa kai ba, amma a ikon Allah shi mai girma gwamna ya kira mu ya nuna bai san wannan maganan ba, kuma shi zai ci gaba da tafiya da kowa da kowa, duk wani ɗan Najeriya nashi ne.
Amma yanzu ko kun bincike al'amarin kun gano ainihin musabbabin wannan odar da aka bayar na cewar su bar dazukan ita wannan karamar hukumar?
Eh to ka san gaskiya a kufa ta gari, wanda yake akwai wasu yaran Fulani wanda yake ba su da shanu, ba su da inda za ka nemi su, za su zo su mutane su kidnafi ta mutane su kashe mutane, kuma ƴan wannan kabilan ba za su iya tantance cewa wannan bafulatanin ba shi da saniya ba, wannan mai saniya ba ne.
Daga bisani na nemi sanin matsayin ita gwamnatin jihar Delta akan wannan maudu'in, amma duk kokarin ji ta bakin kwamishinan yada labarai na jihar Mr. Charles Aniagu ya faskara. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Annobar cutar coronavirus ta sauya yadda Amurkawa ke gudanar da harkokinsu na saye-saye, inda za ka ga jama'a suna zuwa shaguna suna yin cefane da yawa yayin da wasu kuma suke zaune a gida su yi odar duk irin kayayyakin da suke bukata ta yanar gizo. Shin yaya wannan ɗabi'a ta saye da sayarwa za ta kaya idan aka fita daga ƙangin annobar cutar ta coronavirus? Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a shirin namu na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Ɗabi'ar sayan kayayyakin amfani a nan Amurka na fuskantar sauye-sauye, inda yayin da wasu ke garzayawa zuwa shaguna domin sayan kayan abinci da sauran kayayyakin da suka shafi na bukatun gida, wasu sun gwammace ne su zauna a gidan su sayi kayayyakin ta kafar yanar gizo yayin da ake fama da annobar cutar COVID-19. Masu binciken halayen yadda mutane ke saye da sayarwa a kamfanin bincike da ake kira Category Partners sun gano cewa ɗabi'ar saye-saye ta yi saurin sauyawa tun bayan da annobar ta barke. Steve Lutz shine mataimakin shugaban kamfanin na Category Partners,
ya kuma yi wa VOA ƙarin haske a wannan hira da aka yi da shi ta kafa Zoom.
The first shift happened in early March, and that was sort of what they give us the recognition awareness phase where consumers.
Yace an fara ganin sauyin ne tun daga farkon watan Maris. Abinda muka kalla a matsayin cewa mutane sun farga kenan. Suka gane cewa kai akwai damuwa fa, ya kamata mutane su kayayyaki. A kuma lokacin da muka kai tsakiyar watan na Maris ne muka shigo zango na biyu. A kuma wannan lokaci ne jama'a suka kidi me suka fara saye-saye domin yin tanadi. To a lokacin ne kuma shagunan sayar da kayayyakin abinci suke cinikin kashi 70 zuwa 90 na kayayyakin su. Cinikin da ya dara wanda suka gani a bara a daidai wannan lokaci. A watan Afrilu ne kuma mutane suka fara dawowa hayyacin su inda suka fahimci cewa ba za a samu karancin abinci ba. Sai kuma aka shiga zango na uku, wato lokacin da aka bukaci kowa ya zauna a gida. A wannan zango ne kuma jama'a da dama suka rasa ayyukan su, inda wasu suka koma sayan kayayyaki ta yanar gizo, wasu kuwa suka koma dafa duk wani abin da za su ci a gida. Kwararru sun yi hasashen cewa idan aka bude harkokin yau da kullun a ko'ina a nan Amurka, wannan mataki shi zai zama zango na hudu, wanda suka ce zai yi kamanceceniya da abin da aka gani a shekarar 2008 da kuma 2009. Wato a lokacin da aka fuskanci kuma da tattalin arziki. To sai dai annoba ta tilastawa jama'a da dama yin sayayya ta yanar gizo, abinda aka yi hasashen za a ci gaba da gani ko da bayan annobar ta gushe, a cewar Brian Leach, shugaban wata kungiyar bincike mai zaman kanta mai suna Ibota, kamar yadda za a ji a wata hira da yi da VOA ta Zoom.
Only 4% of groceries were purchased online prior to
coronavirus. Yace gabanin barkewar cutar ta coronavirus, kashi 4 na kayan abinci ne kadai ake saya ta hanyar yanar gizo. Yanzu adadin ya kai kashi 25 cikin kasa da wata guda. A karan farko mutane sun fara sayan kayayyakin abinci ta yanar gizo, wanda a da sukan shiga shagoni su dauki abin da suke so da hannunsu. Baya ga wannan sauyi da aka gani kan yadda ake sayayya, an kuma ga sauyi kan ire-iren kayayyakin da Amurkawa suka fi rububin siya. Misali, an ga jama'a sun fi mai da hankali wajen sayan safar hannu, wacce cinikayyarta ta karu da kashi 670 tun daga watan Maris, da kuma magungunan mura waɗanda sayayya su ta karu da kashi 535. Sannan an lura mutane sun fi sayan hatsi da kayan kwalama, haka zalika abin da ya faru kenan kan kayayyakin motsa jiki da kuma sauran kayayyakin da mutane ba su da su a gida. Nick Rutley shi ne editan jaridar Visual Capitalist, ga abin da ya faɗa wa VOA hirar da aka yi da shi ta Zoom.
Like bread makers, for example, most people didn't own a bread maker.
Misali, masu yin biredi, jama'a da dama ba su da na'urorin gasashi, saboda haka ba abin mamaki ba ne idan sayan na'urar ya karu da kashi 600, saboda jama'a sun yanke shawarar cewa za su gasa biredinsu da kansu.
When people decide they want to do that for themselves.
To kwararru dai sun ce wannan annoba ta cutar coronavirus, wacce ta sauya al'amura da dama, za ta jima tana tasiri a fannonin rayuwar masu saye da sayarwa a nan Amurka da ma sauran sassan duniya. Kuma a ce wasu, ko da al'amura sun daidaita, akwai yiwuwar wasu mutane su ci gaba da tanadar wasu kayayyaki suna ajiye su a gida a matsayin shirin katta kwana. Masu waro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maxim Moskolkov da kuma Julie Letus Gresham da ta hada shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Musa Usman Bularafa da ke karamar hukumar Gulani, jihar Yobe a Najeriya. Ya ce, salam sashin Hausa na muryar Amurka. A bani dama domin na taya ƴan uwa al'ummar musulmi murnar gudanar da bikin karamar sallah lafiya. Duk kuwa da yadda wannan karin sallar ta zo wa duniya na halin rashin walwala sanadiyar coronavirus da kuma halin babu, Allah Ubangiji ya amshi ibadunmu da muka gudanar ya kuma zaunar da mu akan kyawawan ɗabi'unmu. Allah ya sa na baɗi ya zo muna cikin rayayyu. Amin summa amin. Sai saƙon Mahmud Salihu ƙauren na Moda Zamfara da ke cewa, haƙiƙa mun yi maraba da jin labarin babu sauran masu ɗauke da cutar coronavirus a jihar mu ta Zamfara. dole ne mu jinjina wa hukumomin lafiya da ma gwamnatin jihar mu baki daya bisa namijin kokarin da suka yi wajen yaki da wannan cuta. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen annobar a duniya baki daya, amin. Sai sakon Samanja Yusuf Tukur Kafancan dake cewa assalamu alaikum VOA. Ina so in bayyana ra'ayina dangane da masu suka akan dokar kulle da mai girma gwamnatin jihar Kaduna ya sa. A gaskiya ba su kyauta ba. Domin kuwa wannan doka tana aiki ne a fadin kasar har ma da sauran kasashen duniya. Da fatan za su yi wa gwamna uzuri. Nagode. Sai sakon da yake cewa salam VOA Hausa. Dawo da rajistar zabe da hukumar zabe a Jamhuriyar Niger ta yi a wasu kananan hukumomin birnin Yamai yayi daidai. Allah ya sa a fara lafiya a gama lafiya. Sako daga Alhaji Umar Farabe Gashuwa. Sai sakon Isa Lawal Girgiri magajin garin Girgiri jihar Yobe Nigeria. Yana cewa salam VOA. Nasara da sojojin Najeriya ke samu kan yan ta'adda a jihohin Katsina, Sokoto da Zamfara abin ayaba ne matuka. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba su nasarar kakkabe yan ta'adda a yankin Arewa maso yamma da Arewa maso gabas baki daya. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga dan mutan Maida Aminu Kano Maida Garko yace fatan alheri a gare ku muryar Amurka dan Allah ku bani dama da yi kira ga dan majalisar jiha mai wakiltar Garko da ke wayarta Abba Ibrahim na baba da ya tuna da al'umar garin Maida dan cika musu alƙawarin gina harabar masallacin Juma'a dan ci gaban addinin mu.
A gaida Aishatu Sule da wasu kun masu sauraro. Daga nan sai mu je ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Akwai sama da mutum miliyan 500,000 dauke da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Kana wasu sama da 360,000 sun mutu da cutar. Wasu kasashe sun sassauta dokokin hana zirga-zirga da suka kafa domin daƙile cutar COVID-19 yayin da cutar take ƙara haurawa a wasu wurare. Amurka dai na ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari. Sama da mutum miliyan 1,800,000 ne aka tabbatar suna dauke da cutar. Kana kasar Brazil na biye da ita da mutum sama da 380,000 dauke da cutar. Magajin garin birnin Minneapolis ya faɗa da safiyar yau Juma'a cewa birnin na cike da bakin ciki da fushi amma sace-sace da kode-kode a zanga-zangar kisar ba Amurkan Afirka yayin da 'yan sanda suka kama shi ba abu ne da za a lamunta ba. Jacob Frey ya ce batun lalata kadarori wani abu ne mai muhimmanci gare mu. Yace ya yanke shawarar daukar mataki akan tashar 'yan sanda da aka kona da yammacin jiya Alhamis ne bayan da ya samu labarin masu zanga-zangar suna kokarin shiga harabar. An kwashe jama'an 'yan sanda daga tashar da yammacin jiya a lokacin da masu zanga-zangar suka cinna ma wurin wuta. Kotun kasa da kasa ta laifukan yaki ta tsage haramcin tafiye-tafiye akan tsohon shugaban Africa's Laurent Gbagbo a karon farko a jiya Alhamis tun lokacin da kotun ta wanke shi a bara daga zargin haddasa tashin hankali bayan zaben da ya sanadiyar mutuwar mutum 300,000. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ce kotun ya baiwa Gbagbo daman barin kasar Belgium da aka amince ta rike shi bayan kama shi ta kuma sake gabatar da shi a gaban kotu yau bayan sake ɗaukaka ƙara a kansa bayan hukuncin da ya ce ba shi da laifi. Gbagbo da shi ne shugaban kasar farko da kotun ta Hague ta yi masa shari'a. An wanke mataimakinsa Charles Blay Good daga laifukan cutar da ɗan adam a farkon shekarar 2019 shekaru 8 bayan an kama shi.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shirin mu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Cameroon karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauki da wasu rahoton nan. A daidai wannan lokaci bar mu miƙa sakon fatan alherin muryar Amurka zuwa ga magajin garin Sokoto Alhaji Hassan Dan Baba tare da iyalansa da sauran jama'arsa fatan sun yi sallah lafiya. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makiri da ya ni gabatar da shirin sai wanda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gracious ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Sai muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. yanzu kuma sai a saurari shirinmu na yau da gobe. Peace, salam.